أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما سعرم ونقص جنانيسا إنا مقصدما انت الدين المسلم تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منسا كده هو تشي قبل وننكراتو na fassarar littafin risala na al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, wanda yau shine halkan muta 7, wanda kuma a waccan halka ta mu sabgo bata in ba mun ce mun na cikin wannan babin da yake magana sifar arwala da to sai lokaci mun na wanda muka kwana wanda mun yi bayani dangane da abin da ya shafi watan wajen wanki huska ta yanda ya yi bayani yadda mutum zai wanke huska ya bibiyi kuma duk irin natsen goshi ne da kuma cikin kwarmin idanun shi da ƙarƙashin hancin shi ya faɗa mana ya wanke huskar shi haka din. To sannan ya faɗa mana cewa cikin wankin sai mutum kuma ya watan mummotsa gemin shi a wajen wannan wankawa din don ya zama ruwa sun shafi shi gemin din da kyau. To wannan shi ne, sai ya ce amma tsafi gemin bai zama dole gare shi ba a cikin alwala. Azance Imam Malik in game mai zan mai kabri ne kenan. In kuma ba mai kabri bane, to wannan in ba mai kabri bane kuma to wannan dole ne sai ya wace tudan ya tabbatar da ruwa sun shiga, sun samu cikin sun shiga ciki din. To sai ya ce sai mun hakwana inda yake cewa wai jiri alaiha yadaihi ya gudanar da hannu ne bisa ga wannan game din ila akhiriha har zuwa ƙarshen ita wannan watan habarin. To sai yanzu zamu dora inda zamu kwana. Inda zamu tashi aiwa shine sun mai gasilu yada huliyumna. Yanzu zai magana shi kuma da za a wanke hannu kenan. Sai ya ce sun mai gasilu yada huliyumna, sannan sai ya wanke hannun shi na dama talatan su uku a wasna tayini ko su biyu, wanda shi hannun nashi na dama in zai wanke yadin yufidu alai halma'a ya malala ruwa bisa ga wannan hannu nashi din, waya arukuha ya ciccuda hannun biyadi hilyusura da hannun shi na hagun. Wato in ya zuba ruwan ga hannun nashi na dama sai hannun hagu ya biya na ciccudawa, sannan wayo kallilu asabi aidaihi sai ya tsatsefi yatsun hannun shi ba'da habi ba'din sashin ta da sashi, ma'ana shine sai ya zama tanan da baya kenan, sai ya bi tsakanin yatsun shi da wannan yatsa din duk ya bi shi daya bayan daya sai ya tsatsefi. Ina fata an fahimta. To in ya tsatsefe din to shine yake nufin sun mai wayo kallilu asabi aidaihi ya tsatsefi yatsun hannun shi ba'da ha sashin ta bi ba'din da sashi, wanda a shi tsafi yatsu waɗancan nan da yake magana din shine a tsafe su da hannuwa saboda kasancewar ana so a watan shi wannan tsafi yatsu din yana daga cikin abin da ake gudanar da alwala don mutum ya bi shi da kyau ta yanda zai tabbatar da cewa watan yayi haka. Aka ce kuma wasu na cewa wajibi ne shi wannan tsafi yatsu din amma saboda cewa tun daga gashi an rawaita hadisi wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa izata wada'ata fa khallil asabi'a yadayka wa rijlayka, wannan kina amma suna cewa sunan yatsu shi wannan mustahabbi ne amma na hannuwa suke cewa watan yatsun na kafafuwa ne kisoyin ci, suna cewa shi mustahabbi ne amma na hannuwa na hannuwa shi kuma wajibi ne wallahi dai a'lam. To shine dai wa yau khallil asabi'a yadayhi yatsu hannuwan shi ba'a zahabi ba'din sashin ta da sashi, summa yagsilu yusra sannan sai wanke hannun shi na hagun kazalika kamar haka nan, ma'ana kamar yanda ya wanke wancan na dama din to shi ma kanan zai zuba ga hannun na hagun hannun shi na dama yana ciccudawa shi kuma. Sai ya ce kuma waya bulugu fihima ya kai a cikin wanki a cikin waya bulugu ya kai fihima a cikin su hannuwa din bil gasili da wanki ila almirfaqain har zuwa ga marafiqan shi gwiwar hannun shi kenan, yudkhiluhuma ya shigar da gwiwar hannun nashi fi gasilihi a cikin wankin nashi din. Abinda yake nufi waya wanke hannun nashi din zai nan kaga yana gwada mana wanke hannu ne daga kugu zuwa marafiƙai kenan ko shine watan gwiwar hannu. To shine yake nufin wajen wannan wankin ka tabbata da ka kai haccan zuwa ga gwiwar hannu naka din,
yace ko mutun ya shigar da gwiwar hannun tashi din a ciki ma'ana ya wanki har da gwiwar hannun ba bakin nan din tsaba ya ga mai hagwiwar hannun tashi din sai ya zama ya shigar da ita cikin wannan wanki din sai yace amma wa karkila hakika kuma an ce ma'ana wasu malamai sun ce ilaihi ma zuwa ga su gwiwar hannun din zai tsaya din ba sai ya shigar da su a cikin wanki din ba shine wa karkila hakika an ce ilaihi ma zuwa gare su ne haddul gasli wanki iyakar wanki yake don haka falaysa bi wajibin idkhaluhuma shigar da su wa fihi a cikin shi wanki din falaysa bi wajibin bai zama wajibi ba inji wasu malamai kenan amma sai ya ce wa idkhaluhuma shigar da su waɗannan marafiqai din fihi a cikin shi wanki din ahwadu shine mafi kewayewa li zawali takallufi tahdidi domin gusar da cilaccin iyakan cewa din ma'ana abin da yake nufi ka dai sanya su din gaba ɗaya ka kewaye har su din dai ka wanki to yafi bisa ga mutum ya tsaya bakin su din amma ko bakin su din ka tsaya a lalata yi amma dai yafi ka shigar da su din baki ɗaya sannan sai ya ce to kaga yanzu ya gwada mana kenan bayan mutum ya wanke hannuwa kenan sai ya ce summa ya akhuzul ma a biyadihi sannan sai ya riƙi ruwa da hannun shi al-yumna na dama hannun nashi shine ma'ana summa ya akhuzul ma sannan sai ya riƙi ruwa biyadihi al-yumna da hannun shi na dama fai furuguhu sai ya zuba waɗannan ruwan alabadin yadda hil yusura bisa ga cikin watan tafin hannun shi na hagu ma'ana kenan da hannun shi na dama zai zuba ruwan sai ya dauko wadannan ruwa kuma sai ya zuba su ga hannun tafin hannun shi na hagu bayan ya zuba ga na dama kenan ko kaga sai ya zuba su ga na hagun kuma to sai ya ci bayan ya zuba wadannan ruwa thumma yamsahu bihi ma ra'asahu sannan sai ya shafi kai ne da su wadannan ruwan da ya zuba din yabda'u sai ya fara min muqaddamihi daga gaban kannashi din ma'ana daga nan gaba shine min muqaddamihi daga magabacin kannashin ma'ana daga gaban kannashin zai fara farkon matsarar gashin kai kenan yawwa yace min awwali daga farkon manabit sha'ali rasi matsarar gashin kanshi to daga nan wajen zai fara ainihi wannan shafadin sai yace kuma sanda zai wannan shafadin ya zamo wa qarqarana adrafa sabi'i yadaihi ya zamo hakika ya watan gwama gefin yatsun hannuwan nashi din ba'adha habi ba'adin sashin ta da sashi ala ra'asi bisa ga kan nashi din waje ala ibhamihi ya sanya babban yatsan shi ala sudugaihi bisa ga kai kayin shi wato tsakanin yatsu wato kunnuwan nashi nan tsakanin kunnuwa zuwa ijiya din nan to shine ka nufin wannan insar da zaka jin shafin da yake gura maka ka dauko yatsunka kanun yatsun naka sai ka hada su wannan ya tabe wannan wannan ya tabe wannan dan tsakanin hagun din da dama kuma babban yatsan ka shi kuma yana da shi kuma gefe ta wajen watan kai kayinka to daga nan ne sannan sai ka ja kai ta hiya zuwa baya wajen wannan shafakan din to shine yana gwada maka sifar yanda zaka yi shafan ne shine ma'anar watan waje al-ibham ya sanya wannan ibhaman nashi din ala su dugai bisa ga kai kayin shi sun mai zahabu bi dai sannan sai ya tafi da wannan hannun nashi masihan yana mai shafa ila karfi sha'ir rasihi har zuwa watan gefen gashin kanshi mimma yali kafahu daga abin da yake bi maƙiya wuya ne wai ma'ana shine sai ya tafiya tun daga nan matsalar gashin kan nashi har zuwa can ƙarshen kan nashi kenan wato har ya wuce wannan kafa ɗin an ka ce kafa wato shine can ƙarshen ƙiya wuya ne kenan ya kai har can to sannan sai ya dawo sun mai rudda huma sannan sai ya dawo da su hannuwa ɗin ila haisu bada zuwa ta inda ya faru ma'ana ya sake dawo ɗin kuma sai ya kawo daidai inda ya fara sannan sai ya aji bakin nan sannan sai ya ce wai akhuzu bi ibhamihi sai ka ce wai akhuzu uznaihi wai akhuzu khalafa uznaihi sai ya riki bayan kunnuwan shi ila su dugai har zuwa kai kayan shi bi ibhamaihi da manyan yatsun shi kuma an bayyana ta duk cikin wajen shafa kenan ba haka ake son ayi watan daga nan tunda kaga da kajja ka tahi ai sai da ka tace in ka jiwa babban yatsan kai kusa ga kunnun kai yake to in zaka dawo kuma sai babban yatsan naka yanzu ya biyo ta nan bayan kunnuwan naka da har zuwa kai kayan naka tsakanin kunnan da ijiyar ka kenan to shine ma'ana sai ce kuma dai kai wannan shine da ya faɗa maka amma wa kayfa ma masaha duk yanda dai mutum ya shafa inda ya ga mai kan nashi din ajza'ahu ya isa mashi ba komai iza'u aba ra'asahu inda ya ga mai kan nashi din da shafa to yayi amma dai wal awwal wannan bayani na farko da ya faɗa maka wanda zaka yin shafar ahsanu shine mafi kyau shi an ka fi so kai amma in baka yi shi ba kai duk inda ka ga mai to wannan duk yayi ba matsala bane sannan yace amma walau adakhala yadayhi da zai shigar da hannuwan shi fil ina'i a cikin ƙwaryar da yake alwala thumma rafa'ahuma ma'ana ƙwarya din ko kwano ko dai wani abu ko menene ne thumma rafa'ahuma sannan sai ya dago hannuwan nashi mablulataini suna jike da ruwa wa masahabihi ma ra'asu sai ya shafi kan nashi da shi ya ajzahu ya isa mashi ba wai dole sai ka ebo ruwan da hannunka na dama sannan ka zuba ga hagun sannan kai shafa a'a inda zaka nutsar da hannuwanka sai ka sanya su cikin ruwan sun kwaso ruwa shikenan ma'ana sun jike da ruwa sai kai wannan shafa din yayi din sannan ci bayan wannan kuma summa yufrigul ma'a sannan sai mutun ya zuba ruwa ala sababataihi bisa ga manunin shi ma'ana yatsan shi manuni kenan guda biyu na dama da na hagun kenan wa ibhamaihi da kuma manyan yatsun shi wa in sha in kuma yaso ga masa zalika sai ya nutsar da waɗannan yatsun nashi din filma a cikin ruwa to shikenan summa yamsahu sannan sai ya shafi uzunaihi kunnuwan shi zahirihima zahirahuma bayan su wa batinahuma da cikin su wai abin da yake nufi shine sai ka sanya ruwa ga yatsunka da manoni da kuma babban yatsunka in ma kuma nutsar da hannu ne naka kai ciki ruwa sun ka sha musu wannan sun ka ji yatsun naka duk yayi to sai ka shafi kunnuwan naka sai ya zama yatsunka manoni yana cikin kunnun naka zaka shafa tun daga nan duk wannan kwanonin da ake sai ka bi su ka shafa shi kuma babban yatsun naka shi kuma yana nan bayan hannu naka shi kuma sai ya biyo shi kuma sai ya shafa shine ma'anar sun mai yamsa ku zane sannan sai ya shafi kunnuwan shi zahirahuma bayan su baɗinahuma da cikin su sannan sai ya ce bayan wannan kuma ya ce to kamar yadda ka ji ambata din nan wata masahul mar'atu ita ma mace tana yin shafa din nan haka ma zakar kamar yadda muka ambata duk ita ma haka nan za ta yi sannan kuma bayan wannan amma wata masahu ita tana yin shafa ala dalalaiha bisa ga abin da ya zubo na gashinta ma'ana kamar gashinta gashin kai tana da shi misali mai tsawo wanda har ya kawo irin zuwa ga wayanta haka misali kaga ya wuce kan kenan to har gare shi za ta kai wurin shafa din ta dauko shawan za ta kai can karshe ne din shine wata musuwa tana shafa ala dalalai ha bisa ga abin da ya zubo na gashin kanta amma wala ta musuwa ba ta yin shafa alal wiqayati bisa ga abin da ta rufe kanta gashin kanta da shi wiqaya an ka ce wiqaya shine duk abin da ake sanyawa domin kar kura ta bata mata gashin kan misali ko wani abu ne wanda za ta daure shi ko dan kwali ne ko dai ma menene to in za ta yi shafa din sai ta ebe sai ta aje an bayyana amma in dan in kitso ne an kai mata ba sai ana rufe sai ta walwala kitson ta ba shi kuma a ta shafa kawai bisa kitson nata yayi shi kuma to shine wala ta musuwa bata yin shafa alal wiqayati bisa ga abin da watan ya rufe gashin kan nata din sannan wato da filo dai ha tana shigar da hannuwanta min tahti qasi sha'riha daga karkashin daurin gashin kanta wato sai ya zama in kitso ne in wani abu ne ko kuma wani abu ta daure to in ta kai shafa can to in za ta dawo ta tabbatar da kuma karkashi ne kuma ta shafa karkashi ne an fahimta shine wato da filo dai ha tana shigar da hannuwanta min tahti qasi sha'riha a karkashin daurin gashin kanta fi ruju'i dai ha a cikin dawowa da hannuwanta fil masihi a cikin shafa din to za ta shafa karkashi ne an fahimta sannan ta yi wajen kan nata din wajen gushin nata sannan sai ya ci bayan haka sai ya ci gaba yanzu nan ya tsaya ne sai dan yi kawo bayani wanda ya shafi mata kawai an fahimta tunda su a da gashin kai irin wannan in ma mazan ne kuma shi ma an ga samu wannan shi ma ya yi wannan gashin shi ma mai irin wannan tsawon to shi ma sai ya yi masa haka nan din ma sai ya shafu har karkashin nashin bayan nashi din to shine sun mai gasul rijlaihi yace to sai ya ci gaba da bayani sai yace sun mai gasul rijlaihi sannan sai mutun ya wanke kawahuwan shi yasubbul ma'a biyadihi ya zuba ruwa ko kace yana zuba ruwa biyadihi al-yumna da hannun shi na dama ala rijlihi al-yumna bisa ga kafar shi ta dama an fahimta sai ya zuba ruwa da hannun shi na dama bisa ga kafar shi ta dama waya arukuwa sai ya ci cudata biyadihi al-yusra da hannun shi na dama kalilan kadan kadan yu'ibuha har ya game ta bi zalika da wannan wanki din salatan hasu uku anan yayin magana cewa sai a wanki kahuwa wanda kamar yadda aka sani ko za ka ga wasu suna yin shafa ga kahuwan ba wanki suka yi ba wannan kuma ya kasance ne sadadilin sanadiyar karanta ayat na ta cikin alqur'ani da Allah yake faɗa cewa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayni wato shine cewa in za a yi alalla mutum ya wanke fuskar shi da hannuwan shi zuwa marafiƙai sannan kuma sai aka ce shafi kai ne to nan da aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum to waɗanda sun ka karanta sun kama wannan lamun din wasali sun ka ce wa arjulakum sai sun ka ce matsayin adafi ne bisa ga alwajhu din da ne kamar an ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum sai sun ka dauka matsayin adafi ne ga wancan din to shi yasa sun ka ce to ita kafa wankiwa za a yi kenan su ko wannan kaga suna shafar ita kafa din nan su kuma sai suna cewa ai saboda nan ne wa arjulikum su kuma wannan lamun din wasali kan suke mashi sai su ce wa arjulikum sun karanta da wannan kira din wa arjulikum demon wannan lamun din wasali kasa to shine sun kace adafi ne shi kuma bisa ga wamsu hu biru usikum ku shafe kai tunda shi kai shafa aka yi to kuma sai an kai adafin wanki fuska wanki kafafuwa bisa gare shi to sai sun gace shi ma shafa za a yi amma dai wata abin da yake mafi kula wanda an gafi samuwa a tunda an samu dai doka an ruwaita watan hadisi manzo sallama watan duka wanki waki kafafuwa din shafa din sai in huffi ne sanya to shi yasa sai malami suke cewa to inda su samu ne kawai a dauki wannan wanki din wajen alwala tunda haka manzo Allah aka ruwaita shi ne mafi alwashi in kuma shafa din ne shi kuma sai a dauke shi kuma a matsayin shafa amma wajen huffi kenan ake nufi in an sa huffi kenan wallahi dai alam to shine wanki wannan kafa din kenan yanzu ruwaya wanki wannan kafa ta shi din haka sai kuma yace wanki ta so uku amma wannan wanki so uku din an sani ba wai ba a iyakance ba a wata magana wata kisharira ta malamai ba a iyakance ba a in kai so uku abinda aka ce dai kawai dai ka ta wankewa dai hatta wanku wannan duka da shi ne mana wallahi alam sai ya ce sannan wa insha in ko mutun ya so khallala asabi'ahu sai ya tsatsafe yatsun shi na kafa din fi zalika a cikin wannan wanki din ya tsatsafa wannan sai ka tsatsafe su amma mustahabbi kenan ba wajibi ba wa in taraka amma in ya tsatsafe yatsun kafa din fala harja babu laifi saboda ruwa su suna shiga cikin su ba matsala sai ya ce amma dai wata khalilu tsatsafewa din a daya ba shine mafi dadi lin nafsi gare ma'ana ya hanka tsatsafe din to yafi an fi son haka nan din sannan sai ya ce bayan haka kuma waya aruku aqibaihi ya ciccuda dugadugan shi wa urqubaihi da matsarbajin shi abinda yake nufi da duduge shine duduge kamar yana kasan nan gefen dugadugai haka sannan da kuma matsarbaji abinda matsarbaji ai kaga da wurin dudugen ka in ka kula akwai jijiya ko nan bayan kawta ka din da bakin dugin naka har zuwa cikin kwabrin ka to wannan jijiya ita ake ce ma matsarbaji da Hausa shine ma'anar urqubai hidin wannan matsarbaji na shi guda biyu na kafar dama da tagun kenan shine ma'ana waya aruku ya ciccuda aqibaihi dugadugan shi wa urqubaihi da kuma matsarbajin shi guda biyu sannan sai ya ce wa mala ya kadu yudakhiluhul ma'u yace duk abunda bai kusa ruwa su shige shi bisur'atin da gaggawa min jasawatin na daga kaushi au shukukin ko faso to falyu balik ya kai matuka bil arki da cicudawa ma'asad bil ma'i tare da zuba ruwa biyadihi da hannun shi ma'ana abin da yake nufi wa duk wani wuri wanda kasan ruwa ba saurin shiga ta cikin lokaci kamar yanzu mutum yana da kaushi wato ma'ana shine karfin fata din nan ta takwar din kaushi haka da Hausa dai ana cewa kaushi to sai mutum ya cicuda ya tabbatar da ruwa sun shiga ciki ko kuma mutum yana da faso haka ga kafafan da sun tsatsage haka to ya tabbatar da inda ba ciwo a wurin ba an gane ya tabbatar da yana ciccudawa don ruwa su shige ciki shine ma'ana au shukukin din min jasawatin na daga kaushi na kaushi au shukukin ko kuma watan faso to irin wannan falyu balig ya kai matuka bil aiki da wannan ciccudawa din ma asabil ma'i tare da kuma zuba ruwa biyadihi da hannun shi sai ya ce abin da yasa ya ce ya kai matuka wajen ciccuda dugadugai din nan ne da kuma wannan faso din sai ya ce fa inna hudumin da lamarin yake ja al athar hadisi yazo wanda yake cewa wailun yake cewa wanda hadisi yazo a cikin sahih bukhari wanda yake cewa wailun azaba ta tabbata lil aqabi ga dugadugan da ba a wankewa wajen alwala minan nari azaba ta wuta kuma to shi yasa yace to saboda haka dole ne a wanke su da kyau sai ya ce wa qibu shayyi abinda a karshe na dukkan sauran al'amura gaba ɗaya banda dugadugai yace abinda aka nufi da karshen kowane irin abu to darafuhu watan gefen shi wannan abu shi yake nufi da shiya shine darafuhu gefe ne wa akhiruhu da kuma karshe ne yace ana ce mashi aqibu kowane irin abu gefe ne da karshe ne ana ce mashi aqibu hudu sai yace summa yaf'alu sannan sai ya aikata bil yusra da kafar shi ta hagun misla zalika misalin wannan din ma'ana kamar yanda ya wanke wannan ne ta dama to haka nan zai wanke wannan ita ma ta hagu a haka nan din sannan sai yace walaysa tahdidu ghasl a'dha'ihi thalathan watan sai kace tahdidu ghasl a'dha'ihi iyakance wanki gabbai ne salasan so uku to walaysa bai zamo bi amrin da wani umarni ba wanda la yujizu dunahu kasa gare shi ba ya isa ba a in ka wanke kasa da uku din yayi inda ka tabbatar da ka gami sai ce walakinahu sai dai yan uku din akasaru ma yafalu shine mafi yawan abin da ake aikatawa saboda haka wa man kana yu'ibu wanda ya kasance yana iya gamewa da wankin bi aqalla da mafi karamci min zalika daga wannan uku din ajza'uhu ya isa mashi idza ahkama zalika idan ya kyautata wannan din abin da yake nufi shine sai ce amma sai dai walaysa kullun nasi ba dukkan mutane ne ba fi ihkami zalika a cikin kyautata wannan wanki din sawa'un suke daidai ba abin da yake nufi shine watan irin kamar fuska da ake wanke wasu uku ko hannuwa ba ha ana nufin in ka wanke kasa ga uku alwallaka ba ta yi bane ba a'a in dai kamar yanzu wankin farko da kai ka tabbatar da ka gami wankin naka lalle ya gami ko ina ruwa ya samu ruwa shikenan ka zo da farilla alwallaka ta yi sauran wannan wankin da zaka yi kuma musabbi ne an so ka yi ne cikawa na biyu na uku din an gane amma in ya zama wankin farko baka gami ko ina din ba to wannan na biyu din wannan na farkon da kai bai dauki ma farilla ba wannan na biyu din shine matsayin wanki shine mai dauki farilla na uku shi kuma ya zama musabbi in ka dauki farilla ga na uku in ma ya zama da na biyu da na ɗaya da na biyu din da kai duk baka gami ko ina din ba sai ga na uku ka gami to sannan ka dauki na farilla din amma dai ba a ƙarawa a yi na hudu kuma an fahimta to shine yake nufin amma yanzu in ka tabbatar da cewa zaka yi wanki daya kuma wannan wankin ɗaya din lahiya lawa zaka gami gaban naka zaka gami gaban naka da ruwa ko ina ya samu lahiya lawa to alwallaka ta yi ko bakin nan ɗaya ka tsaya din yayi to shine yake nufin da cewa watan haka din saboda ana cewa kamar nan da ya faɗi cewa sai ya ce amma walakin da wasu idan zaka ga shi so uku kudin nan ne kawai shine aka so mai faɗi shine mafi yawan dai abin da ake aikatawa da amma dai an yi to sai ya ce amma saboda kuma kasancewa su mutane ba kuma kowa ne waka iya kyautata wannan alwallar ba an gane ba kowa ne ka iya yin wanki daya kuma ya gami shi da kyau ba kaga sai malamai sai waɗanda sun ka iya da kyau to saboda haka in ka san kai wanki na farko din ba za ka iya gami da kyau to in ka zo wanki huskan nan ka tabbatar da kai uku din nan in ka zo ga wanki hannuwa shi ma ka tabbatar da ka wanki don me don a samu wannan din wanda to wannan shine kuma shi wannan alwala din nan ne ya wato shine shi sai yasa to shine ya ci gaba da cewa shi yasa kaga cewa aka ce ai wannan din a wanki su uku din ko kar a wuce amma ba a wuce su uku din saboda ya zo a hadisi ko wanda ake cewa wani balarabin kawai ya san bai manzo sallama alwala sai ya nuna mashi yanda kai alwala din su uku uku yawa sai da Allah yake ce mashi to haka zal wudu faman zada ala hadha faqad asaa wa ta'adda duk wanda ya wuce uku din to wannan ya muna na kuma ya kisar iyaka saboda haka ba a wuce uku din bakin uku din dai abin da ya kasa in biyu kai yayi dan an roito manzo sallama ya alwala haka din an gane in kuma dai kai haka shi ma an taba roito din in kuma kai uku din kuma duk yayi din wallahi alam to shine sai ya ce bayan haka kuma wa qarqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah sallama ya ce man tawadda wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata ta alwala thumma rafa'a darafahu sannan sai ya daga idon shi ila sama'i zuwa sama ma'ana sai ya kalli sama fa qala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu an fata da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi wa ashhadu na shaida anna muhammadan lalli annabi muhammadu abduhu bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne to in kai alwala sai ka fadi wannan addu'a din sai ya ce to futi hadlahu abwabul jannati za a bude mashi kofofin aljanna athmaniyatu guda takwas ya dakhulu min ayyiha sha'a ya shiga duk wanda ya so gare ta ma'ana saboda haka sai mutum ya shiga duk inda ya kaso za a bude mai inda kai wannan ne addu'a din bayan ka gama wallah to za a bude maka kofofin aljanna ka shiga duk inda kake so sai ya ce bayan haka kuma waqad istahabba ba'dul ulama'i sashin malamai sun so an ya kula mutum ya fada bi ithril wudu'i a kashin alwal tashi din bayan kai wacce addu'a ka fada shar wallahi la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sai kuma ka kara kace allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutadahhirina can mun yoga qawaidi hadda kuma waj'alni min ibadika salihin ko mun yoshi shi ma can ga qawaidi to sai ce ustashin malamai su so mutun ya gama da wancan wancan na farkon shine na hadisi wanda yazo a hadisi cewa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kuma wannan malamai ne suka kara wannan suka ce an so ai haka nan wannan na cewa Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutadahhirina waj'alni min ibadika salihin shi na malam bai kawo waj'alni min ibadika salihin ba amma dai can ga qawaidi mun yi shi kun to wannan shine ma'ana to in mutai wannan Allahumma ja'alni ya Allah ka sanya ni minat tawabina daga cikin masu tuba waj'alni kuma ka sanya ni minal mutadahhirina daga cikin masu tsalki to an so a hada da shi din sannan sai malai ci gaba da cewa wajibu alaihi ya wajaba gare shi an yi amala ya aikata amalan wudu'i aikin alwala din nan ihtisaban dan neman lada lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki lima amaruhu bihi saboda abin da ya umarce shi da shi ya yarju taqabbalahu kuma ya zama yana kaunar karba ta yana son manan Allah ya karbi wannan aiki na shi din wa thawabahu da kuma neman samun lada tai wa tadhhirahu da kuma tsalkakewa tai mina zunubi bihi daga zunubai ne bihi saboda wannan alwala din ma'ana abin da yake so in zakai alwala din nan to ya wajaba mutum ya aikata wannan aikin na alwala saboda neman lada Allah ya bashi lada saboda Allah ne ya bashi umarnin cewa yayi wannan alwala din to yayi wannan alwala din da wannan kudurin a cikin zuciya tai Allah ya bashi lada saboda umarnin da ya bashi da shi kuma ya ruju ta kabbula hu ya zama yana kaunar karba ta ya zama Allah ya karbe wannan alwala da yi wasa babu da kuma samun sakamakon shi ko bayan wannan ya zama yana fatan wata da hira da tsalkake shi minaz zunubi daga zunubai bihi da ita wannan alwala ko tun da ya zo hadisi cewa idan aka aikata alwala mutum ya wanke hannuwan shi dukkanin zunuban shi da ya aikata ko ya zo hadisi cewa izatawadda almuslimu aw almu'minu faghasala wajhahu yakhruju min wajhihi kullu khadi'atin nazara ilayha bi aynihi ma'al ma'i aw ma akhi da qadratin min alma'i hadda wajen shi ma wanki ya tsudu ya fada haka ko ya ce cewa wato idan mutum ya wannan din a duk zunuban shi da aga hannuwan nashi duk ya wanke su gaba ya zubar da su ba in ka wanke ga fuska har karkashin akai manzo Allah sai sai zunube sun fita haka ne in mutum ya wanke fuska shi ma haka to shine yace ya wajaba gari shi ya aikata wannan aikin na don neman ladadin kuma da neman tsarkakewa daga zunuban shi sannan yace wayu shi'ru nafsuhu yajiyar da kai ne cewa anna zalika lalle wannan alwalar da yake fa ta'ahubun shiri ne wata nazufun kuma tsaftata ce yake yi limunajati rabbi saboda ganawa da ubangijin shi walau kuhbe ne dai kuma saboda tsayawa gaban ubangiji madaukin sarki li ada'i fara'idihi domin bayar da farillan shi wal khudu'i da kuma kaskantar da kai lahu gare shi bin ruku'i da ruku'in da yake yi was sujudi da kuma sujada duka ya zama mutun ya sanya wannan a cikin rayuwa ce a lokacin da yake ita wannan alwala da kuma sallah din ya zama shiri ne yake ya san cewa yana tanadi ne da shiri domin ya zo ya gana da Allah madaukin sarki don haka fa ya amalu sai ya aikata ya aiki ala yaqinin bisa ga tabbas da yaqini na cewa lalle tabbas wannan lamarin haka yake don manzo Allah ne ba da labarin haka abin yake shine ala yaqinin bizalika bisa ga yaqini na wannan din sannan wata hafuzin fihi da kuma kiyayewa cikin shi ma'ana ya zama mutun yana taka dan yana kula da kyau don yayi alwala tashi duk yanda ya dace din to haka ake so yace fa inna tamamu kulli amalin domin cikar kowane aiki to bi husnin niyyati fihi da kyakkyawan niyya ne a cikin shi fa yake tabbata to muna fatan Allah ya ba mu ikon yin kyakkyawan niyya a cikin dukkanin ayyuka da zamu gudanar na ibada baki daya alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zamu tsaya nan wannan shine kashin wannan babi zamu tsaya nan sai mun dawo insha Allah sai mu dora karatun mu na gaba muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fahimta da mu daidai ma bisu gyarawa Allah ya wanke muna zukatan mu ya ba mu ikon aikata ayyuka na ibada saboda Allah alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.